Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Almasi Garba. Majalisar Dinkin Duniya ta bayyana damuwarta ga jama'a kan shirin gudanar da abin da Rasha ta kira zabe a yankunan kasar Ukraine da yanzu haka ke karkashin mamayar sojojin Rasha. Tana mai yintar da duk wani mataki da ka tsananta zaman daddare a yankin. Wannan al'amari mai sunan zabe a yankunan da ke karkashin mamaya bai da halarci, a cewar mataimakin sakatare janar Maresco Janka ga kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya. Ya kara da cewa, muna kuma sanar da cewa a matsayinta na kasar da ta yi mamaya karfi da yaji bisa ga dokar jinkai ta kasa da kasa, wajibi ne Rasha ta mutunta dokokin Ukraine da ke aiki a wuraren da ta mamaye, sai ko in an haramta mata yin hakan karara. Rasha ta bayyana cewa za ta gudanar da zabe ga yan majalisar dokokin da ta nada su daga ranar 8 zuwa 10 ga watan Satumba a wuraren da ta yi ikirarin hadewa bara a yankunan Donetsk da Kherson da Luhansk da kuma Zaporizhia. A halin da ake ciki kuma, sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya gaya ma ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov a wata wasiƙa ta watan jiya cewa Rasha na iya rubuta takardar buƙatar sake shiga tsarin harkokin banki na SWIFT don ta yi amfani da shi wajen cinikin kayan abinci da takin zamani. Reshen bankin noma na Rasha da ke Luxembourg na iya rubuta wannan buƙatar nan da nan, ta a shigar da shi cikin tsarin biyan kuɗin na ƙasa da ƙasa na SWIFT cikin kwanaki 30, abinda Majalisar Dinkin Duniya ta faɗa kenan a wata wasiƙar da ta aika ma Rasha wadda kafan labarai ta Reuters ta gani. A wani kokari na zauracin Rasha ta sake shiga yarjejeniyar nan ta jigilar kayan hatsi a kogin Bahar Aswad wadda Majalisar Dinkin Duniya ta taimaka aka cimma, wadda ta sa aka iya jigilar kayan hatsin Ukraine. Guterres ya zayyana matakai hudu da Majalisar Dinkin Duniya za ta dauka wajen ganin an sauƙaƙa ma Rasha hanyoyin fitar da nata kayan hatsin da kuma takin zamani zuwa kasuwannin duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya samu tarba mai kyau a babban birnin kasar Indiya jiya jama'a lokacin da ya isa kasar don taron shugabannin kasashen da suka ci gaba da masu tasowa na G20. Yana mai farin cikin kasancewa a nan, abinda ya faɗa kenan yayin da yake fita daga cikin jirginsa mai suna Air Force One a daidai kuma lokacin da mawaƙan gargajiyar Indiya suka shiga waƙoƙin hip hop da Indiyanci a tashar jirgin sama ɗin da ke birnin New Delhi. Nan da nan Biden ya wuce wurin ganawa ta keke da keke da Prime Minister Indiya Narendra Modi, an dai takaita shigar yan jarida wurin ganawar, inda mutane biyu suka sake jaddada abin da suka kira dangantaka ta kud-da-kud kuma mai ɗorewa tsakanin Indiya da Amurka a wata takardar bayani mai tsawo. To, ana fashin labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Sojojin kasar Gabon sun ba da sanarwar sakin hambararren shugaban kasar Ali Bongo Ondimba shekaran jiya Alhamis daga ɗaurin talala da suka masa biyo bayan juyin mulkin da suka yi ranar 30 ga watan Agusta. Kafafen labaran gwamnati sun nuna Bongo na gaisawa da wasu jami'ai yayin da jagororin sojin ke ba da sanarwar cewa yana da damar fita zuwa kasashen waje. To sai dai kuma masu lura da al'umra na ganin zai yi wuya shugabannin kasashen yammacin Afirka da na kasashen duniya su shiga kiraye-kirayen a maida shi kan gadon mulki. A ranar da suka saki tsohon shugaban kasar, shugabannin sojin Gabon sun nada Raymond Ndong Sima, wani sanannen mai sukar tsohon shugaban wanda ya kara da shi a zaben wannan shekarar. Sima, mai shekaru 68, masanin tattalin arziki, ya taba zama Prime Minister daga shekara ta 2012 zuwa 2014 karkashin Bongo. Ganin yadda ake ta samun rahotannin tattalin arziki masu kashe gwiwa a China, shugabannin kasar waɗanda al'amarin ya dame su sun shiga kiraye-kirayen masu saka jari da su ci gaba da hada-hada a kasar waɗanda suka fice kuma su dawo a yayin da kuma jami'ai a yammacin duniya ke jaddada cewa manufofin China ne musabbabin kauracewar masu saka jarin a watan jiya na Agusta an yi ta ganin jami'ai a kasar ta China na ta bayanai ma kafafen yada labarai game da kokarin da gwamnati ke yi na inganta hanyoyin da ke janyo saka jari daga kasashen waje da kuma ganin ana aje uwar kuɗi a cikin kasar waɗannan bayanan sun biyo bayan ganawar da aka yi ranar 24 ga watan Yuli tsakanin mambobin babban kwamitin jam'iyyar Communist karkashin jagorancin sakatare jeneral na jam'iyyar shugaba Xi Jinping inda aka tattauna kan tafiyar hawainiya da tattalin arzikin China ke yawan yi yanzu a ƙarshe wata tawagar ƙasa da ƙasa ta masu ayyukan ceto akalla 150 ta taru a bakin wani kogo a Turkiya jiya Juma'a inda ake ta kokarin zakulo wani ba'amurke mai binciken koguna wanda ya kamu da rashin lafiya a cikin wani rami mai zurfin mita sama da 1000 Mark Dickey mai shekaru 40 na binciken kogon Marka dake daura da Annamur na kasar Turkiya a tsaunukan Taurus tare da wasu mutane wajen 12 ranar Asabar da ta gabata lokacin da ya kamu da rashin lafiya din ya kasa fitowa da kansa daga wannan ramin kungiyar masu binciken kogo ta Turkiya ta ce tawagar ce ta ankara da kungiyar masu ayyukan ceto a koguna ta Turai
labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba
Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na sanyin da an tashi lafiya
lafiya kalau malama Grace da fatan an wayi gari na wannan karshen mako lafiya
lafiya limi na sanyin da ne dauki hankalinka a Amurka wannan mako
to gaskiya abinda ya dauki hankalina a wannan mako shine kamar dai kullum kamar yadda muke fada an yi bikin ranar ma'aikata ta kasa inda wannan abin shi kanshi ashe wai kuma wata dama ce kuma da za a duba sai a rage ma mutane farashin kayayyaki sannan a taimaka ma mutane da wasu abubuwa waɗanda baka kosa tsammani ba
su kusa kullun da kamar suna neman lokacin da za a gwanjo sai mu sai mu kira shi gwanjo
wallahi kware da gaske ni abin ya ban mamaki na shiga shago kin san da yake mu ba hutu ne muke da shi ba so in ba tsayawa kai ka tantance ba ka yi bambancewa tsakanin yau litinin ce ko yau asabar ce ko yau
juma'a
ce ko christmas ce ko
haka haka wannan aikin namu haka yake
an yi daidai ran kawai nake barin shiga shago ina shiga shago ne ana ta sale ana ko ina an rubuta
kansa an rage an zabe kashi in cikin 100 an zabe 60
cikin 100 to sai na kwashi gara baza ta balaba grace na shiga mota haka to na kunna radio na to anan ne ma sai hankali na ya kai ga abinda ake fada a radio cewa wai ashe wai sale ake yi saboda bikin ranar ma'aikata nace to wato su komi nasu na rubuwa ne ga talakawa
ai muka sani ba wai muka je sayan zare ita mama ta tana yawan saka sai muka je mu so zaranta ya kare muka je sayan zare
na'am
sai da na kwashi zare sai kawata ta ce a'a to sati mai zuwa ake ranar ma'aikata me yasa ba za ki bari kawai sai sati mai zuwa an
aje sai zare
sai da kai ba nace mata to na san yanda za a yi zan sai wayannan guda biyun da wanda za ta fara yi sai mun bari kawai sai karshen mako a rage ba haka ko aka yi sai ka samu komi kaga da yanzu to shekara tana tafiya karshe na sanyina daga wannan ranar ma'aikata za a zo a yi Halloween za a zo a yi Thanksgiving to wannan dai daga yanzu har shekara ta kare
kullun cikin
lokacin gwanjo kenan kullun cikin gwanjo ake
ba gwanjo na ba wato malama Grace ni na hi dauka shi a matsayin wato tausayin talakawa ni haka na hi dauka shi saboda kawai a dubi biki wanda aka san mutane suna da bukatar kayayyaki to a lokacin ne za a kare farashin
a lokacin saboda mutane kowa ya iya samu ya saya
yawa ke ga aka san haka ne yake faruwa a kasashen mu na nahiyar Afrika a lokacin da duk aka san ana bukata abu to a lokacin ne farashin sa zai ninka
haka haka ne
to Allah shi mana
haka ne
Allah ya sa mu koyi da irin waɗannan
amin ai zan baka misali a gurguje wannan mako da muke magana mu mun je sayan kayan masarufi ne wata zata yi biki muka je mu sayan lebo sai muka je da yake shagon ana sai da tufa sai wata ta ga waɗansu ɗan riguna da suka yi mata sai ta dauka da muka je inda za a biya kuɗi sai ta lura cewa wannan rigunan da ta diba ta kaga dai mu sai mu ce riguna amma sai ku a ce ta goyi ko
a ta kwato a takwato tagwa aiki ta tagwa ne tagwa da ban riga da
ai shi da nace to baran koma tagwa kai ga masakwace nan
da gaskiya ka wallahi ka gaskiya
ka ce wai ko babban malum balin babban riga nake
ni au wallahi kin san tagwa da ban riga da ban kamar yadda muke da hula da ban dau da ban
awa to riga na sanyina sai muka je muka ishe wannan riga na sanyina da dama kudinta dala 65.5 ashe an zabge kudinta na sanyina kai abun mamaki daga dala 60 da wani abu ta koma dala 4.99
cikin gani
dala 4 to ai ngaya maka yar gana ce da ta ga haka da muka koma kuma sai muka zo muka samu sai muka koma ta koma dala 3 to wato bakin iyakacin waɗanda suke wurin guda 20 muka kwashe shi na sanyina gaba ɗaya muka kwashe to na kwashi goma ta kwashi goma ni ba fa abin da zan yi da ita kawai dai da ke abin nan dan dinga zuwa ina kyakkyauta ma waɗanda
wallahi malama Grace ai da kake min dariya ni ma na taɓa yi haka na amma ba yanzu ba amma na ƙarya nake da kake min dariya
na jini daga dala 60 aka bai da dala 2 ai
wallahi
muka gaba daya muka kwashi goma
wallahi
Allah ya kai mu wannan lokacin da masu hali baiwa za su iya irin waɗannan domin taimaka ma mabukata to na san yana an yi rashi amma kafin mu fara da wannan rashi bari mu mika gaisuwar fata alheri da taya murna a domin kari da aka samu shi dagacin namaran ko sarkin namaran zance dagacin namaran Alhaji Isa Shehu Suleiman shine ya samu karuwa da mai dakin sa suka samu karuwa a ranar Juma'a da ta gabata aka kuma yi suna jiya kenan an sa ma yaran suna Al-Amin ba PP Isa Al-Amin ba PP Isa to Allah ya raya Al-Amin kaga sunan danka
gaskiya
na sanin na to karar danka
gaskiya to Allah ya haye shi suna
aban sun ba ma to sai kuma mika gaisuwar ta'aziya na sanin na
Malama Margaret dama kin san kamar yadda ake cewa a haka duniyar take wata rana a rasa wata rana kuma a sami raguwa wato al'ummar arewacin Najeriya gabaki daya wato ta kadu da aka waye garin shekaran jiya da rasuwar babban malamin addinin musulunci nan wato Sheikh Abubakar Abdullahi Giru Argungu wanda aka sani da Malam Abubakar Giru a Argungu Malam Abubakar sananne malami ne kuma Malama Grace ki sani an ce ma a ranar da wato za a waye garin tashi da mutuwar tashi a daren ma da
sai da wa'azin
da ya sa sannan abin nan kin ga mutuwa tana da ban tsoro irin haka nan
haka
Allah ya kai shi da gafara Allah ya sa ya huta kuma Allah ya baiwa ƴan uwa da abokan arziki da dukkan ƴan Najeriya hakurin jure wannan rashi da aka yi
Amin summa amma Allah kuma kyautata namu karshen.
To amin summa amin.
To bari kuma mu mika wannan gaisuwar ta'aziya ita ma daga hannun Shehu Abdullahi Jegebe wanda ya saba shigowa wannan zauri domin bada labarai yau ma ya bakunci wannan zauren to shi ma an yi mishi rashi ta'aziya Mustafa Abubakar Dange wanda yake dane ga injiniya Abubakar Muhammad Dangi sakataren yada labarai na majalisar agajin izala ta kasa a Jos Nigeria shi Mustafa Abubakar din ya rasu ne ran Laraba a unguwar Rijiyar Zaki Kano bayan doguwar jinya to Allah ya ji kansa da rahama ya kyautata namu karshen
to amin summa amin malama grace
to sai kuma mu shiga zangon sada zumunci ko na sanin na
gaskiya haka ya kamata malama Grace kamar yadda aka al'adanta
to bari mu fara da waɗannan jerin gaishe-gaishe da muke samu ta hanyar sadarwar tafi da gidanka ta wannan hanyar zamani da muka samu ta WhatsApp a wannan lamba da take hannuna wato wannan sako ya fito ne daga hannun Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir jihar Yobe Nigeria wanda yake so a mika mishi gaisuwa da sada zumunci zuwa ga Ibrahim Muhammad Karasuwa da baba gana Alhaji Nuciya wacce kal da kuma baba gana Alhaji Dabuwan Guru da Alhaji Nene Sufari sai Mansur baba Wuro na fada da Yusuf Bazuka Meli da Gululu sai tukur har Karjau da Muddasir Sani Birnin Kebbi sai Sa'idu Abdullahi da Maturu da Malam Aji da Gona da kuma Aminu Adamu Malam Maduri sai Abubakar Kawu Girgir da Ahmed Afansi Bagoga sai kuma Alhaji Muktari Yarima sarkin Tile Telolin sarkin Telolin sarkin Fika sarkin Telolin sarkin Fika fataskun to fa shi sarakai yake ma dinki to sai wannan kuma da ta fito daga na Ahmadu manager Bauchi unguwar Karufin Madaki dake so a sada mishi zumunci ga mai sarauta mai girma Dujuman Bauchi Alhaji Bashir Yakubu Leme wanda ya amince ya ba shi sarauta gargajiya na maga takardan Dujuma Bauchi to muna taya ka murna sai wannan da ta fito daga hannun babandi mamman bande yake mika sakon gaisuwar sada zumunci ga sarkin yakin nima dake Accra Ghana da Hamidu Kalala Buwadifa da Tasi'u unguwar Tudu da Magaram da Sade Sa'idu Daura an saki gaishe ka da ku masu gabatar da wannan shirin to muna amsawa to sanin na
to malama Grace kin san a kodon lokaci muna karban sakonni daga masu sauraren mu wannan gaisuwa ce zuwa ga dimbin masu raranmu da suka aiko mana sakonni domin mu nuna muku yabawa da kuma irin dangantaka da zumuncin dake tsakanin sashen Hausa na muryar Amurka musamman filin abarin ya huce da ku. Da farko akwai Nuruddin Haran Dimahe Sakkwato da kuma Shirfi Umainiyu shugaban kungiyar ma'abuta sauraron gidan rediyon Edition FM wato Biflas, sannan da kuma mawakin wannan kungiya Ibrahim Filisko, akwai kuma Yakubu Mai Aski Badaraka da kuma Mamman Sani Dauda sai Tanisi Madatai da kuma yaro Buniya garin Malam da Gali Malam Ibra da General Damagaram Jamhuriyar Niger. Sakon fata alheri zuwa ga Haddadi mai kwamfuta mai yama da Adamu A Hamza Daura da Comrade Iliyasu Yakubu Digawa da Sanusi Mai Madatai da Magaram da kuma Isa Jikan Mai Saje Toro. Sai kuma Jamilan Ado Salatu Goma ga Nabire Jau da Aisha Usaini Dangote Karasuwa da Maryam Baba Gana Alhaji Nuciya Wacakal. Sai Aisha Lawal Bini Hambali MK Dan Silva Sakkwato da kuma Fatin Ado Salatu Goma ga Annabi. Gaisuwa zuwa ga Babandi Mamman Bande tare da Ali Sarkin Yakin Nema da Amadu Mamman Bande da kuma Hamidu Kanala Buadifa. Sai Yusuf Mai Leda Gorolo Jihar Bauchi da Nazifi Ibrahim Ruggar Malam Shagari da Abdullahi Sani Dukku, sai kuma Faruku Mahe Karuga Jihar Sakkwato, sai kuma Haruna wato Baffa Haruna Bajoga. Akwai kuma Salihu Isa Fana karamar hukumar Kamba a jihar Kebbi Najeriya da kuma Garba na Hali Kamba a jihar Kebbi da kuma Mansur Salihu Fana. Bari mu kara da wannan sakon gaisuwa da fatan alkhairi zuwa ga Bala Muhammad Dambam jihar Bauchi da Shehu Sarkin Gini Dambam da Musa Bolo Dambam da Nasiru Mai Wankin Hula Dambam da Alhaji Shehu Gwani Dambam da Siraju Rengis Dambam da kuma Alhaji Usaini Mai Goro Dambam. Akwai kuma Alhaji Aliyu Jalam kwamishinan kananan hukumomi na jihar Bauchi da kuma Sadiya ƴan Sadiya daga kasar Afghanistan da Maryam ƴar Fulani daga kasar Saudi Arabia. Malama Grace, bari mu takaita idan muka gaida Ibrahim Musa Wada Barkin Ladi a jihar Plateau da kuma Usman Kasim Ringin da Abari Abdullahi Kiringin da Malam Maina Muduwa da Muhammad Lawal Kayal Jauro, sai Usman Ibrahim Rukuba da Baraka Jos da JT Love Jikan Duna, sai Sani Mai Manja Kasuwar Barkin Ladi da Fatima Musa Wada Barkin Ladi da Aisha Musa Wada Barkin Ladi da Zainab Ibrahim Musa Wada Barkin Ladi da Jummai Matar Sani Mai Manja Kasuwar Barkin Ladi da Zainab Babaji da dukkan masu sauraronmu da fatan za su yi ƙarshen mako lafiya.
Aliko Auta Kafinta Yelwan Gindin Akwati Barkin Ladi na jihar Plateau yace a isa mishi gaisuwa zuwa ga Farida matar Garba direba Tsoron Babuje da Ado Talati Goma ga Nabiri Jau, sai Lawan Bin Hambali MK Dan Silva Sakkwato da Bashir Tela Lafiyan Bare-bari, sai Alhaji Haruna Bibi Watar Masuwa da Salisu Mai Shinkafa Song, sai Malami Kura garin Sarkin Noma da Ayuba Isa garin Sarkin Noma, sai Mai Lengelenge ya wuri da Sana SID Makoli, sai Hajo Mata Garba Mai Nama Barkin Ladi da Admin Yusuf Basa jihar Plateau, sai Nazifi Ibrahim Rugar Malam da Ibrahim Dan Fulani Yayari da Kawu Mai Ruwa Bajoga. Sai kuma wannan gaisuwa da ta fito daga hannun Mahmud Salisu Kauran Namo da jihar Zamfara, baban Abdul Samad, yace yana so a gabatar mishi da wannan gaisuwa a wannan shiri mai farin jini maganin hawan jini. Mahaifin shi Alhaji Salisu Mai Gyara Agogo Kauran Namoda da Liman Badamasi Limamin Masallacin Juma'a na Biyu Kauran Namoda, sai Khalifa Tiku Abubakar Mai Suna, sai Alhaji Ibrahim Shamaki Zamfara da Malam Tsoho Mai Wankin Hula Kauran Namoda, sai Abdullahi Mai Shayi Bakin Kasuwa da Idris M. Idris da Maturu, sai Alhaji Buhari Mai Shago Bakin Kasuwar Kauran Namoda da Lawal Hambali Dan Silva da Yunusa Tanko Bani Mbaka da Usaini Dangote Karasuwa da M. Baban Yusra Gusau da kuma Naziru Sabo Gusau. To, na san yana kamar yadda muke faɗa kullum, komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa, sabili da haka za mu daga kafa a nan sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana. To, yau na san yana zangon labarai bakon da muka raka ne ya dawo, kamar yadda nake faɗa shi kirakin jejjebe ya sake yawa bakunta wannan zaure wato Shehu Abdullahi JGB, kirakin JGB. To, a wannan karan na sanyin na aka ce zuwa da kai ya fi sako ko labarin da ya bamu wannan karan
labarin mu ne a wannan fili namu na abare huce wato wani talaka ne yana zaune ya je tashi tsaye sai jiwa ko jiri ya dauke shi sai ya fadi aka garzaya da shi asibiti likita ya duduba shi yace masa na ji an ce fado akai yace eh lalle mai goyo ce ta kashe ni to likita bai gane ba yace shikenan sai ya dauke shi ya duba fatar jikinsa ya buɗe idanunsa ya haska sai ya dauko alƙalami da takarda sai ya rubuta ya rubutu sai ya bashi yace matsalaka mai sauki ce ban Allah ga wannan ka je ka samu ka rika cin hanta kwai kifi madara alayyahu salad da makamantansu sai mika ma wannan talaka yace a'a likita wannan takarda ba tawa bace yace a'a ta kace yace a'a baka ji na ce mai goyo ta kashe ni ba yace eh ina ganin ai matar ka kana nufin tana da goyo kenan ko yace a'a masara ne ka nufi yace oho yace kai ba mu damuwa in ka kiyaye waɗannan abubuwa ai shikenan komai zai daidai yace amma da kai likita wawa ne yace to ya aka kuma na zama wawa yace to ni da na ga amma mai goyo ta kashe ni ka zo kana ka lissafa mai in rika cin kwai hanta madara alayyahu salad da sauran da kifi da sauransu yace to shin ni da na fi karfin masara ma yau shi za a kawo ni gaban ka inda na fi karfin masara ma yau shi za a kawo ni gaban ka balle ka zo ka lissafa mu wadannan abubuwa in ba wawa ba
kuma na magana ta ai ai da gaske irin su za su yawa fa wannan karan a Najeriya tunda na ji ana fama da
yawa yanzu kai malam Magris ana ta kaiwa yake ta kaya kai ana magana yunwa ma sada ne mutum kana
ai ana kai kai ka ce ne ina tsaman wannan likitan birni ne ba kina likitan ba likitan kauye bane
gaskiya
ina tsaman likitan fadar mulki ne
shi yana ganin ko ina sawai gaskiya ka kalla shi bai san ana cike baki da ba mamaki bai ma san ana cike
ina mun samu ka san ko da yake cikin kasa daya waɗansu suna magana da kyar a ci ba su san yanda za a cin yau zai fito ba balle na gobe to amma kuma waɗansu ba su san ma ana yi ba
ina ba san yau su zaki ma suke me yasa yau za a ci kaza ba a ci kaza je a ci yau a ci kuma gobe ki gane
eh haka na ruwan likita to in kai ne me za ka ce ma wannan bawan Allah ya ci to
ba bawan Allah ne za a ba shawara ba ai likita ne za a ba shawara kai ga duk wannan abin da kake fa bai da wani amfani ba kamar dai na shi kamar abin nan shuka ne kake kawai idan makwarwa ruwa na kwashi ba bai da wani amfani like ka ga masa dai ce koshi to kunna yake samu abin da yake
ai abin da ya kamata yi shi ne kitan ma shi ne zai je ya so mishi waɗannan kayayyaki
yawa kware da gaske kware kuwa
to na ga malam Majulu na daga mana hannu sabili da haka tilas mujabirki nan yanzu a madadin
Murtala Faruk Sanyinna
alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da Hiri
wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da saƙonni ta hanyar email a sashin hausa@voanews.com da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.